Mutane 1,200 da suka hada da mata 600 maza 600 ne cibiyar nazari da bincike ta Afrobarometer ta tuntuba a yayin binciken da ta gudanar a yankuna 8 na Jamhuriyar Nijar a matsayin wani ma'aunin tantance mizanin cin hanci a wannan kasa. Kashi 60 daga cikin 100 na 'yan Nijar na ganin cin hanci yayi katutu a galibin fannoni na ofisoshin hukuma, sai dai jami'an jandarma da 'yan sanda ne ke kan gaba wajen aikata wannan haramtacciyar ɗabi'a. Inji wannan rahoto Ali Bako na ɗakin binciken Las Del, mamba ne a cibiyar Afrobarometer.
Plus de 60% des Nigériens pensent que l'administration nigérienne est corrompue et que la corruption touche particulièrement les gendarmes et les policiers.
To komi ke matsayin 'yan Nijar a game da bayanan da rahoton na Afrobarometer ya kunsa? Abdul Mamman Lokoko na shugabancin kungiyar Rosen.
Ni ina shige namu a STL dan saboda suna da ƙwararren ma'aikata kuma suna aiki daidai gwargwado zuwa cigaban ƙasarmu. Amma ni ga nau gani mutane 'yan tsiraru ne waɗanda suka ba da amsa, in an ka duba yadda muke miliyan 20 muke. Sanin kowa na yau cin hanci da rashawa a kushi ƙasar Nijar. Kowa ko mahaukaci bai cewa babu. Gwamnati na shi ƙoƙari. Amma waɗannan da suka wurin da aka faɗi kamar Hulusai, Jandarma da Duwan, wannan ba nan ɗaya ba, duk ƙasashe na duniya an san da in ka dubi yadda mutanen suke rayuwa kana sanin ba dai haƙƙinsu ba ne.
A cewar Malam Sumaila, akwai ƙamshin gaskiya a tare da wannan rahoto na Afrobarometer.
Sai ku ga minista cikin ma'aikatar shi ake zuwa ana cin hanci, ba hudda shara nan, ko kuma ma'aikaci an kama shi an ce ya ci hanci, ya shiga cikin harka cin hanci, ko an kai shi kaso ne huta wata guda wata biyu sai a huddo shi waje, ke ne ya dawo kuma ya ci arziki ya tai yanda yake so, kuma banda gobe kuma sai a bashi wani makami kuma. Dan shi ne mu 'yan Nijar ya kamata mu tashi, kuma gwamnati kar ta sa siyasa cika abu, ita ke uwar kowa, babu wani son kai.
Kawai yanzu ba wani martani daga wajen hukumomi akan wannan rahoto. To amma a watannin baya ofisoshin ministan cikin gida da na shari'a sun shirya wani taro wanne ya haɗa jami'an tsaro da masu kare haƙƙin jama'a a nan Yamai domin nazarin hanyoyin magance matsalar cin hanci akan hanyoyin zirga-zirga a ci gaba da ɗaukar matakan kawo ƙarshen karɓar na goro daga hannun talakawa. Ɗabi'ar da ake ganin a halin yanzu ta shafi kowane fanni na harkokin yau da kullum a wannan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.